Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Ladol FM da kuma Niya. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana za a iya kama mu ta Alpha Radio dake Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Asabar 30 ga watan Maris na shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump da yana barazana cewa zai rufe kan iyakar kasarsa da kuma Mexico a cikin makonnin kwanaki masu zuwa. Ma'aikatar kiwon lafiya a Gaza sun ce rundunar Isra'ila sun harbe wani dan Falastinu mai shekaru 21 halahira da safiya yau Asabar. Kana wani mummunan hali akan wata makaranta a yau Asabar a gundumar Ganzi a kasar Afghanistan ya kashe akalla dalibai guda 4 kana jika ta wasu da dama.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gamayyar kungiyar matasan kabilar Ibo wato Ohanaeze a jiya Juma'a ta nemi gwamnatin tarayya da ta sake duba lamarin umarnin da babban kotun tarayya ta bada na a sake kama shugaban kungiyar Biafra Nnamdi Kanu. Sannan za ku ji cewa kungiyar tsaro da kasuwanci wato SSS tare da kungiyar kasar waje ta Amurka da injiniyoyi wato AEG sun sanya hannu kan wata yarjejeniya don tallafa gwamnati akan harkar ilimi da gina makamashin zafin rana a cocin Katolika da ke Ghana. Daga bisani Ibrahim Ka Almasi Garba zai gabatar muku da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa 'yan jarida a jiya Juma'a cewa kasar Venezuela tana fama da tsananin matsaloli, yayin da wasu jami'an fadar White House suke kyankyasa batun kakabawa kasar takunkumin tattalin arziki. Trump ya amsa tambayoyin 'yan jarida da dama akan batutuwa da dama a jiya Juma'a da rana, ciki da batun matakan da Amurka za ta ɗauka akan ƙasar ta Venezuela. Venezuela na fama da matsaloli, inji Trump, yana mai cewa babu wutar lantarki, ba mai da motoci za su yi amfani da shi. Idan kana tunanin bin tafarkin gurguzu ne, inji Trump, wai ka dubi ƙasar Venezuela. Tun da safiyar jiya Juma'a ne manzo Amurka na musamman a Venezuela Elliot Abrams ya ce sakataren harkokin waje Mike Pompeo yana rike da jerin matakan da akwai yiwuwar daukan su akan Venezuela din, ciki har da takunkumin tattalin arziki domin kasancewar kasar Rasha a Venezuela. Jiragen yakin Rasha guda biyu sun isa wajen birnin Caracas a ranar Asabar da ta wuce, kuma ana zaton akwai sojojin Rasha da kayan aikin su a cikin jiragen. Ma'aikatar kiwon lafiya a Gaza sun ce rundunar Isra'ila sun harbe wani dan Falastinu mai shekaru 21 halahira da safiyar yau Asabar a kusa da katangar kan iyaka. Jami'an Gaza sun ce an kashe Muhammad Sa'ad. An yi wannan harbi ne sau'i kalilan bayan fara wata gagarumin zanga-zanga da aka shirya yi domin cika shekara guda da zanga-zangar mako da aka yi a bakin bangon iyakar. Zanga-zangar da yana zuwa ne a daidai wani bukin ranar ƙasa, wato Landi a Turance kenan, wanda Larabawa da Falastinawa da ke zaune a Isra'ila ke yi. Bukin ranar ƙasar buki ne da ake yi domin tunawa da mutuwar wasu mutane shida a wata zanga-zangar Larabawa da Falastinawa a shekarar 1948 a kan mamayar da ƙasar Isra'ila ke musu. Misir tana kokarin tsara wani shirin tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas da ke mulkin Gaza. wani mummunan hali akan wata makaranta a yau Asabar a gundumar Ganzi mai fama da tashin hankali dake kudu maso gabashin Afghanistan ya kashe akalla dalibai 4 kana jikata wasu da dama. Kisar na zuwa ne yayin da Taliban ta kwace yankin gundumar kudu maso gabashi mai muhimmanci a Afghanistan kuma take shirya sabbin kashe-kashe a kan rundunar gwamnati a ko'ina a fadin kasar. Mai magana da yawun gwamnati a gundumar Arif Nuri ya fada wa muryar Amurka cewa akwai maluma guda biyu a cikin mutane 15 da suka ji rauni a cikin harin, sai dai ba a gano nan da nan ko rundunar Afghanistan ko kuma mayakan 'yan tawayen Taliban din ne suka kai wannan mummunan hari a kan makarantar da ke lardin Andar. Nuri ya ce gwamnatin ta kaddamar da bincike a kan wannan mummunan hari. Fada na kara yawa a fadin gundumomin kasar Afghanistan, lamarin da ke zuwa a daidai lokacin da Amurka ke jagorantar wata tattaunawa samar da maslaha da Taliban domin kawo ƙarshen yakin Afghanistan da aka kwashe shekaru 18 ana yi a cikin 'yan makonnin nan. Kimanin fararen hulan Afghanistan 35 suka mutu ciki har da kananan yara 20 da mata 6 a wasu hare-hare masu nasaba da yaki a fadin kasar. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Amurka a birnin Washington DC. Kasar Burundi tana ci gaba da katse ayyukan wasu manyan kafafen yaɗa labarai na ƙasa da ƙasa guda biyu, kuma za ta faɗaɗa takaita ayyukansu a ƙasar a cewar sanarwar gwamnati a jiya Juma'a. A wani taro a birnin Bujumbura, shugaban cibiyar sadarwa ta ƙasar Burundi Nesto Bukumukunzi ya ce daga yanzu an haramta wa gidajen rediyon BBC da muryar Amurka watsa shirye-shiryensu nan take. Wannan mataki na ba sani ba sabo ko kuma na babata gani zai shafi 'yan jarida a cikin gida da na cikin gida da kasashen waje wanda ke aika waɗannan gidajen rediyo labarai. Muna fargaban cewa wakilan gidajen rediyon a Burundi da yanzu haka aka haramta musu aiki da muryar Amurka yana ci gaba da haddasa barazana ga 'yan jaridanmu, lamarin da ke watsi da 'yancin 'yan jarida a cikin ƙasar. Babban daraktan muryar Amurka Amanda Barnett ta ce muna tare da mutanen Burundi akan kin jinin matakan da ake ɗauka domin hana musu samun labarai na gaskiya da adalci. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa manema labarai a jiya cewar akwai yiwuwar zai rufe kan iyakar Amurka da Mexico a cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Ya ce tabbas akwai yiwuwar zan rufe kan iyakar nan daga mako mai zuwa, kuma hakan ya min daidai, in ji Trump. Yana faɗa a wani wurin shakatawansu na Mar-a-Lago a Florida, inda yake nuna matuƙar damuwarsa ga kuraren bakin haure zuwa nan Amurka ba da izini ba. Da safiyar jiya Juma'an, Trump ya zargi Mexico da rashin bada gudunmuwar ta wurin daƙile bakin haure daga tsakiyar nahiyar Amurka. Yana mai kashedi ga Mexico, yana cewa in dai bata dakatar da su waɗannan bakin haure ba, to fa zai kulle kai iyakarsa. Ya ce za mu kulle kai iyakan lokaci mai tsawo.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Gamayyar kungiyar matasan kabilar Igbo wato Ohane Eze a jiya Juma'a ta nemi gwamnatin tarayya da ta sake duba lamarin da umarnin da babban kotun tarayya ta bada na akama shugaban kungiyar Biafra Nnamdi Kanu domin kaucewa tashe-tashen hankula da hakan ka iya jawowa. Ga wakilin muryar Amurka Alfonso Okorege da ƙarin bayani.
Bayan babbar kotun tarayya da ke Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, ta ba da sammacin sake kama Nnamdi Kanu, madugun kungiyar IPOB da ke fafatukar kafa kasar Biafra. Gamayyar kungiyar matasan kabilar Igbo, Ohaneze Youth Council Worldwide, yanzu ta roƙi gwamnatin tarayya ta sake duba lamarin domin kaucewa tashe-tashen hankulan da yin hakan na iya janyo. Mazi Oke Chukwu Isiku Zoro shine shugaban gamayyar kungiyar matasan kabilar Igbo.
The leadership of Ohanaeze Youth Council worldwide has been frightened because of the implications.
Yace shugabancin kungiyar matasan kabilar Igbo ya firgita saboda abin da na iya biyo bayan sake kama Nnamdi Kanu. Wannan na iya janyo mutuwar matasan kabilar da yawa waɗanda watakil na iya su nemi hana kama shi. Muna neman kaucewa kisan kiyashi wanda sake kama Nnamdi Kanu na iya janyo wa kasar mu. Duk da cewa kungiyar matasan kabilar Igbo bata da wata alaka ko manufa daya da kungiyar IPOB. Muna roko a sake duba wannan batun da idon basira. Muna rokon shugaba Muhammadu Buhari ya yi amfani da damar ofishin sa ya shigo maganar don kaucewa zubda jini da kama Nnamdi Kanu na iya janyo. Ba ma son wani zubda jini a kasar Igbo. Shi yasa muke rokon shugaban kasa ya yi amfani da sashen doka na yafiya ya yafewa Nnamdi Kanu kamar yadda aka yafewa wasu daruruwan mutanen da aka kama da zargin suna da hannu a fitintunun Boko Haram. Dr. Celestin Wosu wani malamin jami'a ne kuma ga abin da yace.
I'm thinking that they are not being objective. They have not even asked the military what they want to do in his house.
Yace ina tunanin babu hikima a nan. Basu ma tambaye abin da ya kai sojoji gidan su Nnamdi Kanu ba kamin lokacin da aka bashi ya sake bayyana a kotu. Sojojin sun je sun bude wuta kuma ba wanda zai gan irin wannan harin da ba zai gudu ba. Ai da ce ba kai wannan harin ba sai a jira shi a kotu. To idan bai sake bayyana a kotu ba sai a kama shi akan wannan.
I don't think it's a necessary issue which the federal government should be facing now because we just had our presidential election just from weeks ago.
Eza no blessing kenan na cewa ba wannan ya kamata gwamnatin tarayya ta sa gaba ba yanzu saboda a ƴan makonnin da suka wuce ne muka kammala zaben shugaban kasa. Ina tunanin ya kamata kowa ya nemi hanyar gina sabuwar Najeriya ba sake farfado da abin da ya riga ya wuce ba. Gaskiya sake kama Nnamdi Kanu zai mayar da hannu agogo baya. Alfonso Sokoribe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
A gaida Alfonso Sokoribe. Kungiyar tsaro da kasuwanci wato SSS tare da kungiyar kasar waje ta Amurka da injiniyoyi wato AEG sun sanya hannu kan wata yarjejeniya don tallafa gwamnati akan harkar ilimi da gina makamashin zafin rana a cocin Katolika dake Ghana. Wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas daga Ghana dauke da rahoton.
Aiki din da ake sa ran soma shi bayan an gudanar da bincike na gudanar da shi zai yi amfani shida a cikin diocese 20 na cocin Katolika a birnin Tachiman babban jiha a Kufuridwa keta akaci ta Malaya Kumasi jakadiyar kasar Amurka a Ghana Stephanie Sullivan a cikin wani jawabi gabanin rattaba hannan ta bayyana cewa kungiyar kasuwanci da cigaba ta Amurka USTDA ta bayar da tallafin yadda ya dace da mission ta biyu na taimakawa cigaban shirye-shiryen gimshikai masu dorewa da kuma marawa amfani da kaya da kuma ayyuka na Amurka. Ta bayyana cewa kamfanin USTDA wadda bangare ne na tawagar US Power Africa ta bayar da agaji zuwa ga kamfanin tsarin hikimomi na ƙasa da ƙasa da reshesa Strategic Power Solutions maganin lamarin mukamashi ta hanyar hikima kenan. Su yi aiki akan yadda za a mayar da diocesan shida masu amfani da makamashin sola. Da na tuntuɓi Reverend Father Lazarus, babban magatakardan Ghana Catholic Bishop Conference, ga irin bayanin da ya min.
The church for the past.
Cocin cikin shekaru ta rinka tunanin wata sabuwar hanyar makamashi da za su rinka amfani da shi maimakon wadda ake amfani da shi yanzu a dalilin matsalar dauke wuta da aka ta fama da shi wancan lokaci abin da kuma matsalar kuɗin biyar wutan abinda ya sha musu hankali tare da mayansu wato bishopinsu sai cikin sa'a kuma shugabansu wato Pope Francis ya gabatar da kundinsa na da muhalli wanda shine babban burinsa na kiyaye muhalli wurin amfani da muhallin din domin amfanin zuri'a ta gaba. Reverend Father Lazarus ya bayyana cewa sashin Trinidad ce ta kasar Amurka ta lura da lamarin.
Yake there's a company called AEG International, company based in.
Akwai wani company mai suna AEG International dake North Carolina wadda ke aikin battery din sola, wato makamashi dake amfani da rana da sauran kayan aiki. Yace suna da reshe a nan kasar Ghana da suke sarrafan panels din solar, yayin da su can ke sarrafan battery na solar kasancewar su kamfanoni na Amurka. Hakan din na nufin za su samar da aiki a kasar Amurka. Wannan shine abin da yasa jakadiyar kasar Amurka take cikin rattaba hannu a yarjejeniyar. Ya kuma tabbatar da cewar sun yi imani wannan shiri ko kuma yarjejeniya da aka kulla in har aka gama nazarin babu tantama shirin zai dore. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe 11:16 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da saki saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin tambayoyinsu Sani mai lange-lange a wuri da Baffa Haruna Bajoga da sauran masu sauraron mu da dama dake son jin dan takaitaccen tarihin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, da kuma su Haruna Muhammad Katsina da kaka Bukar Gursuma da sauran masu sauraron mu suma da dama dake son jin dan takaitaccen tarihin tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar. To idan masu tambayar na saurare, ga abin da ya saukaka. Shi dai shugaban kasar Najeriya karkashin jama'iyya mai mulki All Progressive Congress APC a takaice, General Muhammadu Buhari mai murabus, an haife shi ne ranar 17 ga watan Disambayin shekara ta 1942 a garin Daura na tsohuwar jihar Kaduna, wanda yanzu kuma ke jihar Katsinan Najeriya. Sunan mahaifinsa Alhaji Hardo Adamu, mahaifiyarsa kuma Hajiya Zulaihatu Musa. Shine na ƙarshe cikin ƴaƴan mahaifinsa 23, shine kuma 13 kuma na ƙarshe wurin mahaifiyar tasa, wacce a wurin ta ya tashi saboda mahaifin nasa ya rasu tun yana ɗan shekaru 4. Buhari, wanda ya taɓa shugabantar Najeriya a matsayin janar ɗin soja daga shekara ta 1984 zuwa 85, ya kuma zama shugaban ƙasar na farar hula daga shekara ta 2015 zuwa yanzu, ya yi makarantarsa ne akasari a Katsina, inda baya ga makarantar allo ya je makarantar primary ta Daura da Mai Adua. Daga nan ya je makarantar Katsina Model School a shekara ta 1953, sai kuma Katsina Provincial School da yanzu ake kira Gombin College Katsina daga shekara ta 1956 zuwa shekara ta 1961. Daga nan sai makarantar soja a Kaduna da Burtaniya da Indiya da kuma Amurka, inda ya samu digiri na biyu, wato masters a ilimin sanin dabarun yaƙi. An ce ya taka rawa a juyin mulkin sojin da ya kawo ƙarshen gwamnatin General Yakubu Gawon a shekara ta 1975, kuma an nada shi gwamnan mulkin soja na jihar Borno ta Arewa maso gabashin Najeriya a shekarar. Shugaba Obasanjo ya nada shi ministan man Najeriya a watan Maris na shekara ta 1976. Buhari da wasu sojojin Najeriya sun juyin mulki ma gwamnatin marigayi shugaba Shehu Aliyu Usman Shagari a shekarar 1983, lokacin da Buhari ya fara zama shugaban ƙasa kuma ya fice a fagen shugabancin Najeriya, musamman ma tsakanin talakawa da masu ra'ayin riƙau, musamman ganin yadda ya yi ta yaƙi da rashin da'a da kuma almundahana. Hasali ma saboda talakawa su amince da janye tallafin mai da wasu kan wawure, sai gwamnatin marigayi General Sani Abacha ta nada General Buhari Murabus, chairman din gidauniyar tallafin da aka janye, wato PTF. Talakawa ko suka ce to sai dai haka. ana nan sai aka kada gangar siyasa a shekara ta 1999 wato bayan rasuwar Abacha a shekara ta 1998 akai zawarcin Buhari mai kima idan talakawa har yayi takara a shekarun 2003 da 2007 da kuma 2011 ba tare da ya ci ba har yace kai ya fi hakura da yawan zuwa kotun sauraron karar zabe amma a wani al'amarin da wasu ke fassarawa da neman ci gaba da amfani da kimar Buhari a ci zabe sai aka sake zawarcin sa ya kuma amince ya shiga zaben shekara ta 2015 a wannan karo na hudu sai ya ci zabe wanda yake dab da kammala wa'adin sa ya kuma tsaya a zaben shekara ta 2019 din nan ya ci kuma za a rantsar da shi ranar 29 ga watan Mayu Buhari na mai jaddada yaki da almundahana da wadata kasa da kuma tabbatar da tsaro bangarorin da masu suka suka ce ai ya gaza amma a hirarsa da Aliyu Mustafan Sakkwato kwanan nan kan wannan batu Buhari ya ce
mutane su yi tunanin abin da muka yi yadda muka samu kasan nan da inda muke yanzu da abin da muka yi a tsakani da abin da yazo hannunmu Allah tabbatar mana da alheri Allah kara mana zama lafiya
Buhari mai shekaru 75 na da ƴaƴa daga matarsa ta farko Margayya Safinatu da kuma ta yanzu Aisha shi ko dan takarar shugaban kasar Najeriya karkashin babbar jam'iyyar adawa ta People's Democratic Party PDP a takeice tsohon mataimakin shugaban Najeriya a gwamnatin da shugaba Buhari ya gada Alhaji Atiku Abubakar an haife shi ne a ranar 25 ga watan Nuwamba shekara ta 1946 a garin Jada na jihar Adamawa Najeriya shi ma mahaifin nasa wani bafulatani ne manomi kuma garamin dan kasuwa mai suna Malam Garba Abubakar mahaifiyar Atiku wadda ita ce matar mahaifinsa ta biyu sunanta Malama Aisha Kande Atiku ya kasance bai da wani dan uwa ko yar uwa bayan da yar uwarsa ta rasu tun tana yar kankanuwa saboda rashin yadda da ilimin boko na lokacin mahaifin Atiku ya hana Atiku shiga makarantar boko lokacin da ya kai manzalin shiga makarantar har sai da aka kama mahaifin nasa aka ci shi tara daga nan sai aka sa Atiku a makarantar primary ta Jada lokacin yana dan shekaru 8 daga nan kuma ya shiga makarantar secondary ta Adamawa Provincial Secondary School da ke Yola a shekara ta 1960 daga nan ya tafi makarantar yan sanda da ke Kaduna ana nan sai ya zama jami'in haraji a ma'aikatar kudi na yankin daga bisani sai ya je makarantar koyon kiwon lafiya ta School of Hygiene da ke Kano a shekara ta 1966 inda ya samu diploma a shekara ta 1967 a shekarar kuma ya samu shiga jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria inda ya samu diploma a fannin shari'a da ya kammala a shekara ta 1969 sai ya samu aiki da hukumar custom ta Najeriya a shekarar Atiku ya rike wurare da dama a wannan aiki na custom inda har ya zama mataimakin director a shekara ta 1982 ana nan sai ya retire daga aikin custom a shekara ta 1989 lokacin yana dan shekaru 43 baya ga siyasa Atiku ya shiga harkar kasuwanci irin su gine-gine da noma da dai sauransu Atiku na da dogon tarihi na siyasa tun a shekara ta 1980 wani abu ya fara harkar siyasa sosai lokacin da ya taimaka ma kwamitin yakin neman zaben gwamna Bamanga Tukur to amma wasu na ganin Margayi General Shehu Musa Yar Ado ne ya fara janyo Atiku cikin siyasa tsundum saboda tun daga shekara ta 1976 zuwa shekara ta 1979 suka saba Atiku ya ci gaba da yin siyasar da Yar Ado ke yi har zuwa shekara ta 1989 lokacin da ya zama mataimakin chairman din People's Front of Nigeria PFN a takeice ta Yar Ado Atiku ya yi ta faɗi tashin siyasa har zuwa shekara ta 1992 lokacin da ya ci zaben gwamnan jihar Adamawa a shekara ta 1998 a ƙarƙashin jam'iyyar PDP to amma tun kafin a rantsar da shi shugaba Obasanjo yana da shi mataimakin sa muddin ya ci zaben an rantsar da Atiku mataimakin shugaban Najeriya ranar 29 ga watan Mayu na shekara ta 1999 to sai dai mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar da shugaba Obasanjo sun yi ta sa kafar wando guda har Obasanjo ya ce sam Atiku ba zai gaje shi ba yana mai zargin sa da rashin gaskiya shi kuma Atiku na ƙaryatawa to amma yanzu komai ya zama tarihi Obasanjo na bayan Atiku wanda kwanan nan Aliyu Mustafan Sokoto ya tambaye shi cewa
me yasa yake so ka zama shugaban Najeriya ne
domin ina so ni a zuciya na ba abinda Najeriya ba ta yi mini ba don haka kuma ina da karfi da zan yi wa Najeriya kuma in taimakawa jama'an Najeriya zan yankacin gogari na taimaka
amma baka taimaka musu sai ka zama shugaban kasa
eh to ka iya sani fa in kana so ka taimakawa yawancin jama'a in baka samu shugabanci kasa ba don ka dauki waɗansu matakai wanda zaka yalwata rayuwar jama'a ko me dukiyanka ba zaka iya yi ba
tunda dai ya shiga da ƙara kotu inda ya sha alwashin kalubalantar sakamakon zaben na shekara 2019 da hukumar zaben Najeriya ta ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya ci Atiku ɗan shekaru 72 da haihuwa na da ƴaƴa daga matarsa ta farko Titi Layo Albert da kuma saura da ya aura daga Bisani to sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Salaman Abo da ya hada mana sautin da injinin mu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalmu Sigi Garba ke cewa sai makon gobe
to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email sakonmu na farko a yau ya fito daga yana matar Garba Sabiyo Lagashuwa inda tace salam BOA Hausa muna fatan kotun sauraron kararrakin zabe za ta yi adalci yayin sauraron karar da dan takarar jam'iyyar PDP Abba Kabir Yusuf ya shigar a jihar Kano na kalubalantar nasara Abdullahi Umar Ganduje na jam'iyyar APC to daga ya kuji matar Ahmadu Abacha Machina inda tace Allah muna roƙonka ka dube mu da idan rahama ka kawo mana ƙarshen wannan matsala ta satar mutane da yin garkuwa da su dan neman kuɗin fansa a ƙasar mu ta Najeriya sai sakon mu na gaba ya fito daga Malam Dauda Garba bin Affan unguwar Jaji Fataskun inda yace in dai ka ji wahidin a guri to akwai almajiri muna roƙon hukumomi da ma gwamnatin jahar mu da ta shimfiɗa mana hanyoyin ababen hawa wato titina a cikin birnin mu na Fataskun musamman ma unguwar mu unguwar Jaji sai daga Usaini Abba Dambam jihar Bauchin Najeriya inda yace ya kamata gwamnatin Najeriya ta dauki matakan shawo kan wannan matsala ta yin garkuwa da mutane domin kuɗin fansa ganin yadda lamarin ke tabarbarewa Allah ya kawo zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki daya sai sakon mu na gaba ya fito daga Gali Sirajo Faki inda yace assalamu alaikum VOA Hausa muna jajantawa al'umma kasashen Mozambique Zimbabwe da Malawi bisa iftila'in mahaukaciyar guguwa da ambaliyar ruwa da Allah ya jarrabe su da ita muna fata Allah ya kiyaye gaba sai sakon mu na karshe ya fito daga Shitu Mahuta inda yace assalamu alaikum murya Amurka hakika aikin madatsar ruwa da gwamnati ta fara yi a jamhuriyar Niger da zimmar bunƙasa aikin gona yayi daidai kuma hakan wani abin ayaba ne da fatan Allah ya sa wannan aiki ya amfani al umar kasar baki daya musamman bangaren samar da abinci da kuma aikin yi domin rage zaman banza da talauci tsakanin al'umma kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice
shugaba mu Kaduna sun ya faɗa wa ƴan jarida a Juma'a cewa kasar Venezuela tana fama da tsananin matsaloli yayin da wasu jama'ar fadar White House suka kinkisa batun kakabawa kasar takunkumin tattalin arziki Trump ya amsa tambayoyi ƴan jarida akan batutuwa da dama a Juma'a da rana ciki har da batun matakai da Amurka za ta dauka akan kasar ta Venezuela wani mummunan hari a kan wata makaranta a yau Asabar a gundumar Gazi mai fama da tashin hankali da ke kudu maso gabashin Afghanistan ya kashe akalla dalibai hudu kada jikata wasu da dama kisan na zuwa ne yayin da Taliban ta kwace yankin gundumar kudu maso gabashin mai muhimmanci a Afghanistan
sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai Solomon Abo da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Voitech Zanga Zanga ni Zahra Aminu Fage yake cewa ku huta lafiya.
VOA Afrique, la radio de tout le monde.